chicken sama na se na di kwang kwang na di kwang kwang na na wai ga ya se na ka sarkin ka ho ya na che mani wannan wa aziba shine wa aziba gabana ya fadi se na che koma baya koma baya koma baya baya koma baya che dan babu mure dominka koma baya koma baya baya koma baya che dan babu mure dominka koma baya baka da wurin zuba kaya kana so ka shiga gida na kuma ka sani dole cin tuwo gaya laya where you belong is seeking fire ina sane da takobi na daga cikin littafi mai tsarki watan aya wanda ke ciki na ya fika koma ga duhu ma ya bika na san daga inda na fito kai kuma daga can ne ka rikito gaba gaba ni nake yi kai kuma baya baya kake yi me ya hada haske da duhu almasihu ne shi kadai nake yi hey koma baya can can karshen baya koma baya back to sender eh the devil is a liar he is a cheater sendan yana so ya cuce ni yes ne ya cece ni I can never bow down as long as I lead no matter how hard you try to get me I'ma let the world know as long as I lead Christ has set me free koma baya koma baya baya koma baya shetan babu mure dominka koma baya koma baya baya koma baya shetan babu mure dominka koma 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 baya shetan babu mure dominka
you try hard but you can't get me I'm Lord and I have Christ in me living the life of a saint see I'm not insane say that you better be plain son of a king in the circuit see me the cape back with tenchi yes she even yanchi kabar nan ni ne manchi ni ne yesu I 5 and 6 hadu wa mu babu lokaci lokaci ko da safi ko da rana ai mallan ko ina muna nan tare kai koma baya kai 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 ji kai 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 jama'a ya fuli bus kai ji a baki ya wani hakuri
Just fun, bring the tire. Sammy, where's the lighter? For this thief and his strategies will burn to ashes the fire. Sorry, I have no space. Christ is the occupant by hire. I'm made of grace and of power, of love and of sound mind. Here's an advice, please surrender. Drop your fake rank and retire. God of angel armies, he's the king, the general and messiah. Mahauka chiza rari, farauna shaharari. Sumpi yaren zaki, I'm ready, aim, fire.
Sitting down my tino eh in a chicken jamana shena ji kwang kwang na ji kwang 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 na na wai ga ya se na ga babban ka ho ya na che mani wannan wa aziba shine wa aziba ga bana ya fadi se na che koma baya koma baya koma baya baya koma baya she tamba mo more dominka koma baya koma baya
amma zamu sake koma wani kwari mu je muna ci gaba da
koma baya shaitan babu mure dominka koma baya
wato nan a can muke kari da korin shi da bulala da wasar kona shi ma zamu amma kun gani
koma baya
ban tsaya ba abun da ba zai ci gaba fitowa bari na hakura ne ya so CPU a sama sai godiya ga almasihu